ana kwana ɗaya ne kafin a buɗe taron majalisar ɗinkin duniya zagaye na 71 Kwaram sai Gabon ya tashi a birnin New York inda za a gudanar da wannan taron. Sai dai ba a wurin taron ne wannan lamari ya faru ba, kuma yanzu haka an yi nasarar kame wanda ake tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki. Yayin da mutane da suka jikkata game da wannan harin bom ɗin, wasu har sun fara murmurewa shi ma wanda ake tuhuma da aikata wannan aika-aikan yanzu haka yana asibiti. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI da sauran masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na birnin na New York su ne suka yi wa manemar labarai ƙarin haske kan wannan tashin bom ɗin. Sun bayyana abin da suka yi da kuma wanda suke yi domin tantance dalilin aikata wannan aika-aikan. Kana sun ce za su gano wanda duke da nasaba da wannan tashin bom ɗin. Shi ma magajin garin birnin New York Bill Blasio na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron. Komi na hannun rundunar 'yan sanda waɗanda ke ci gaba da bincike, kuma za mu ci gaba da haɗa hannu da su domin kare birnin New York daga hannun 'yan ta'adda. Shi ma kwamishinan 'yan sanda na birnin New York James O'Neilly ya ce ba za su yi ƙasa a guje ba wajen wannan binciken.
That they report it immediately, call it in, or find a law enforcement officer. So I think Commissioner's exactly right. We are very, very appreciative for all of that.
Jama'a na da rawar da ya kamata su taka wajen samar da tsaro. Ɗaya daga cikin hanyoyin ku shine da zaran kaga abin da baka amince da shi ba, ko kake tuhumar barazana ce ga al'umma, to kamata yi ka gaggauta sanar da jami'an tsaro. Amma dai suna nan suna binciken wanda aka kama din. Chico Chris Bolange, muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da tattara bayanan sirri da yaƙi da ta'addanci, cewa yake yi.
The basic definition of terrorism on the federal law side is the use of fear, violence, or intimidation or the threat of to achieve political or social change.
Manufar aikin ta'addanci shine amfani da hanyar tare zaune tsaye wanda zai wa mutane illa da niyyar neman biyan buƙatar siyasa ko kuma wani yanayi na rayuwa. Amma dai muna nan muna binciken wanda ya aikata wannan abu da kuma dalilinsa na aikata hakan. Kana suwa da suwa ne ke bayansa? Amma shi ko Robert Boyce mai kula da binciken ƙwaƙwaf na rundunar 'yan sandan birnin New York, cewa jami'an tsaro ba za su yi ƙasa a guje ba wajen tabbatar da tsaro da bin sawun masu aikata ayyuka a sha'a duk inda suke. Ladan Ibrahim Aiwa, Murya Amurka, daga fadar majalisar ɗinkin duniya a birnin New York.